I know it's summertime if you left me alone, so after the dark, I need you to pray for me. That's when I come alive, I need you to pray for me. I give myself tonight. I swear to the moon in the sky, I'm never gonna let this fool and die.
Eyes, they call upon me. It feels like a trick. Silly, eyes, they call upon me.
So don't let us fade away. Don't let us fade away into the nothing.
I know I got a dark side. Or maybe you could be my light.
Your spirit,
I would never leave you, I would never walk away.
Yeah.
Thou got the da 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 da